kamarmarewar tsaro a masarautar Zuru dake kudancin jihar Kebbi ya yi sanadin mutuwar mutane da dama daga bangarorin da karkari da Fulani makiyaya wadanda a da suke zaune lafiya da juna har da auratayya tsakanin su na tsawon fiye da shekara 100 da suka gabata. Wasu rahotanni daga bangarorin guda biyu sun yi zargin cewa an kashe Fulani makiyaya da dakarkari da yawan su ya haura 174 a ƙananan hukumomin Sakaba, Dankuwa Sago, Fakai da Zuru wadanda su ne suka hadu suka yi masarautar Zuru. Ko a wani hari da aka yi a bayan nan a garin Mahaye cikin yankin Dankuwa Sago an kashe mutane da dama haɗe da soja biyu kuma aka kona motar Hilux ta soji. Bisa ga wannan matsalar da makamantan hakan ne yasa gwamnatin jihar Kebbi ta tallafa wa sojojin da ke aiki a jihar. Sakataren gwamnatin jihar Kebbi ne Baballe Umar Yawuri yake hannunta motoci kirar Hilux guda 8 da babura guda 20 ga komandan brigade ta 1 da sojojin Najeriya Brigadier General Muhammadu Bello Wabili.
Hello, they may not be advocates now, but we are in the process of making sure that
ya ce gwamnati ta san da cewa waɗannan ababen hawa sun yi kaɗan amma dai tana ƙoƙarin samar da ƙarin wasu domin ta hakan ne za su iya yin aikin su cikin nasara. Sabon komandan na brigade ta 1 Brigadier General Muhammadu Bello Wabili wanda bai jima da samun sauyin wurin aiki ba daga jihar Yobe ya ce bayanin da ya samu da ya kama aiki a wannan brigade ya nuna cewa akwai bambancin matsalar tsaro idan aka kwatanta da inda ya fito amma dai duk ya ce akwai kalubale a ciki.
So I hope to tap on the experience I got from the office.
Ya ce zai amfani da kwarewar aikin da ya samu daga yankin arewa maso gabashin Najeriya domin bada gudunmawa ga magance matsalolin tsaro a yankin da ya dawo da aiki. Na tuntubi mai sharhi akan lamarin tsaro Captain Yahaya J. Umar mai ritaya ko irin wannan tallafin kan iya yin tasiri wajen shawo kan matsalar rashin tsaro.
Yana da kyau in baka ba su ba zai yiwu ba because you need logistic support. Ka ce akwai abu ana patrol baka bari ya zuwa ba sai ya zai maka. Ba zai yiwu ba ai zaka gani ana cewa security board for state. Kai ka zo ni da ka zo ka taimaka mu ni ma zan iya baka gudunmawa yana da kyau a yi shi yana da kyau. Sai dai wani thing dai kawai shine ya zama cewa an yi shi da zuciya daya da intention. A ganin za ka yi taimako din sai kai ma ka taimaki kanka.
Idan dai gwamnatin jihar Kebbi ta cika alwashin da ta yi na ƙara samar da ababen hawa ga jami'an soji yakan iya ƙara taimaka musu ga aikin samar da tsaro a jihar baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.